Jiragen yakin sojojin saman Najeriya da ke aiki cikin rundunar operation haɗin kai da ke yaki da ƴan ta'addan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun halaka dimbin mayakan Boko Haram ciki har da wasu manyan komandojin su wato Kaid Kaid irin su Abba Tukur Mai Musari da Bakura Jega a yankin Karmar Kumar Bama da ke jihar Borno wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da manyan hafsoshin rundunonin mayakan ƙasa da na sama wato Lieutenant General Faruk Yahaya da Air Marshal Isaac Oladayo Amawo ke jihar ta Borno domin bikin Kirsimeti da sojojin da ke filin daga kakakin sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet wata sanarwa da ya aika mana na cewar an bada umarnin kai farmakin ne bayan da aka ga wani komandan ƴan ta'adda mai suna Ikirima ya hada hancin dimbin ƴan ta'adda a cikin motocin yaki a ƙauyen Mantare dake yankin Labama bayan da sauran mayakan daga sauran wurare suka kawo masa agaji domin shirin kaddamar da wani farmaki take kuma jiragen yakin Najeriya suka afka musu bayan farmaki na farko da halaka dimbin mayakan daga bisani wasu ƴan ta'addan da suka tsere suka sake dawowa dan ɗebe gawawwakin mayakan su da aka kashe a farmakin farko inda jiragen yakin suka sake dawowa kuma suka musu dramikiya inda suka ƙara sheke su akalla kimanin mayakan Boko Haram guda 100 aka halaka a wannan farmaki yayin da wasu gwammai kuma suka samu munanan raunuka kakakin rundunar sojan saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet ya shaida min cewar bayanan sirri ya taimaka kwarai wurin samun wannan nasara.
To mu dai abin da zamu ce shine mun gode Allah cewa muna kan samun nasara. Wannan nasaran inda ba dan information da ake bamu ba mutanen da suke zama wayannan kauyakin suna bamu da intelligence da muke samowa da gaskiya ba za mu samu nasara ba. Kuma na dinga encouraging Nigerians kasu ji tsoron bamu wannan information din domin in sun bamu ba mu faɗa waye ne ya bamu ba kuma za mu tabbatar cewa mun bi wayannan mutane wayannan ƴan bindigan mun samu su an tabbatar cewa basu dai mutane ba mun riga mun promising din Nigeria mu air force mu duk armed force na Nigeria mun promising cewa ba za mu yi bacci ba sai mun tabbatar cewa duk kasan mu nan wanda da yace ba zai bar mutane su yi bacci ba duk za mu kore su
Dr. Abubakar Muhammad Sani kwararre ne akan sha'anin arewa maso gabashin Najeriya
wannan alama ne na nuna cewa bayanan na taimakawa sosai kuma haɗaka da haɗin kai da ake samu tsakanin sojoji na sama da na ƙasa yana kawo results mai ma'ana kamar yadda aka samu a wannan operation da aka yi a Bama.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.